tun aje ne dai jami'an yan sanda suka ja daga a wajen harabar jami'ar ta Lagos domin daukar matakan kotakwana. A yau ne dai daliban jami'ar suka wayi gari inda kuma suka samu sakonni na cewa an rufe wannan jami'a har sai abinda hali yayi. Aje ne dai daliban jami'ar suka fara gudanar da wata zanga-zangar lumana domin nuna adawarsu dangane da rashin wuta da ruwa da kuma man fetur, abinda suka ce na kawo cikas ga karatunsu, tare da kira ga hukumomin jami'ar da su dauki matakai na gaggawa da zai kawo karshen wannan matsala. To sai dai kuma har lokacin da na bar harabar jami'ar a yau, akwai 'yan sanda a wajen jami'ar da suka ja daga inda kuma suke bukatan daliban da su fice daga jami'ar, a yanda kuma su daliban su ma suka dage cewa ba za su fice ba. Ko da yake dai wasu daga cikin daliban sun fara ficewa, ga dai abinda wasu daga cikin daliban suke shaida mani.
What has been on ground?
The students are protesting with the protesting about lack of resources and amenities, social amenities, no water, no light. But school districts say it's a general issue. So I think they're sending us home so that we all know that this is what is going on in the country. I don't know. But
sakace muna buƙatar shugaban jami'a yazo he mana jawabi kuma ya gaya mana dalilin da yasa ake fuskantar wannan matsala na karancin ruwa da wuta da kuma rashin ingantattun kayan gudanarwa a jami'ar. To sai dai kuma ganin yadda 'yan sanda suka ja daga, na tambayi daliban ko ba sa tsoron abin da zai kai ya kawo, sai suka ce
police attack is send us away, they have police are weekend, they were jamming the gates with their armor tank.
Ko kadan ba ma tsoro 'yan sanda su yi gaba, mu kuma muna makarantar mu ne, bamu ga abin da ya kawo su ba, muna gudanar da wannan zanga-zanga ta lumana. Kokarin jin ta bakin hukumomin jami'ar ta Lagos sai ya citira. A lokacin da na tuntubi ɗaya daga cikin komandojin 'yan sanda a harabar jami'ar, ya ce bai da ikon yin magana, kuma dukkanin jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Lagos ɗin ya ci tura. Babangida Cibran, Murya Amurka daga Lagos.